samu na yau kasancewa a sarki Ingila akwai league daban-daban kama daga league na Premier League da kuma FA da kuma Carling Cup. A yau za a koma gasan English Football League a matakin wasan kusa da na ƙarshe na shekara ta 2016 zuwa 2017 wato quarter final. Kungiyar ƙwallon ƙafa ta Hull City za ta karɓi bakuntun Newcastle yayin da Liverpool za ta kara da Leeds United. Za a buga wasan ne misalin ƙarfe 9 sauran fata na dare agogon Nigeria, Nijar, Kamaru da kuma Chadi. Haka a can ƙasar Spain ɗin a yau ɗin za a buga ne a gasar Copa del Rey na ƙasar Spain na shekara 2016 inda kungiyar ƙwallon ƙafa ta Leganés za ta karɓi bakuntun Valencia. Alcacon kuwa za ta buga ne da Espanyol yayin da Sporting Gijon za su buga da Eibar. Real Madrid kuwa za ta karɓi bakuntun Deportivo ne inda za a buga wasannin a lokuta daban-daban na agogon Nigeria da Niger da kuma Kamaru. A Nigeria kuwa a shirye-shiryen da manyan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa ke yi na tunkarar gasar Premier League na bana, a yanzu haka ƙungiyoyi da dama na farautar 'yan wasa da kuma baki na 'yan wasa wanda za su fafata musu a wannan gasa, inda kungiyar ƙwallon ƙafa ta Wiki Tuwarar ta doke ta kwarata ta Gombe United da ci ɗaya da nema a filin wasa na Fantami da ke can garin Gombe, inda kungiyoyi guda huɗu suka zo suke ketare ne a tsakaninsu don gwajin 'yan wasan da za su fafata musu a Duniya na Wadar. Kungiyoyin kuwa sun haɗa da Wiki Tuwarar da ke cikin garin Bauchi da Gombe United cikin garin Gombe, sai Elkane Warriors na Maiduguri da kuma kungiyar ƙwallon ƙafa ta Doma da ke garin Gombe. A kara wadda suke a baya kungiyar ƙwallon ƙafa ta Wiki ta samu nasara a kan Gombe United. Elkane kuwa ta sha kaki ne a hannun Gombe United da su 2-1 yayin da Warriors suka sake buga kunnen doki 1-1 da Doma. Doma United ta sake buga kunnen doki 1-1 da Elkane. Yau za a fafata tsakanin kungiyar ƙwallon ƙafa ta Doma da Gombe United. Thank you.